بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شاء تقوس قوتن جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 27 ga watan February shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine cassette na 56 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama, littafi ne komai da ruwanka dangane da ainihin tafarki da ainihin tsarin rayuwa da karantawa da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin al'amuran da ke da alaka da rayuwa da tafarki da addini da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa. Babu shakka malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim saboda lura da wannan aiki da yayi wajen tattara ainihin bayanai da kaiwa matuƙa wajen tsara su, alhalin yana nesa da ainihin gida, yana nesa da kayan aikin sa. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Muna karatu a cikin faslin da malam ya kulla dangane da ainihin sallar walaha, a inda yake tattauna mana ka'idoji da kuma ainihin wato falaloli da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin shiriyar sa dangane da sallar walaha. Zamu tashi inda yake cewa thumma rawal hakimu an ishaq ibn bashir al muhamili qala haddathana isa ibn musa haddath an jabir an umar ibn subh عن مقاتل ابن حيان عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. دقى مسروق يتي دقى عائشة وأم سلمة الله يكارا مسير دا ذكر قالت سبين سكتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 12 ركعة. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana yin sallar walaha raka'a 12 wa zakara hadithan tawila, ya ambaci hadisi dogo. Wannan hadisi jama'a bai inganta ba. Ga wani mutum nan a cikin isnadin mai suna Amr dan Subh, wannan mutumi maturuki ne, malaman hadisi sun yi watsi da shi, amma wannan hadisi yana da shahidi, wato wani hadisi mai kara mishi karfi wanda al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda shi ma isnadin sa dha'ifi ne kamar yadda malamai suka ce. Da aka riwayar tabbatar da cewa ana yin sallar walaha raka'a 12 bata tabbata ba a hadisance. Wa qala al-Hakim akhbarana Abu Ahmad ibn Muhammad as-Sirafi qala haddathana Abu Qilabah ar-Raqqashi قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ذمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحى. دقى أينهم واتو سيدنا علي الله يكارا مسيدا يتشي منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكسن تينا ينصلي الضحى. وانا إسنادين واندي كلا أينهم واتو قرقرفي wato abun lura ba abun watsi kai tsaye ba. Wabihi, da dai wannan isnadin ila Abul Walidi, har zuwa kan Abul Walidi wanda shine dalibin Shu'ba. To a wannan riwaya sai yace haddathana Abu Awana an Husayn ibn Abdurrahman an Amr ibn Murra an Imarat ibn Umair al-Abadi an ibn Jubair ibn Mut'im an abihi, daga Jubair dan Mut'im, annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli duha, yace yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallata sallar walaha. Qala al-Hakim, bayan da al-Imam al-Hakim ya gama kwararo waɗannan riwayoyi, sai yace wa fil babi an abi sa'idin al khudri wa abi dharrin al ghifari wa zaid ibn arqam wa abi hurairata wa burayrat al aslami wa abi darda wa abdullah ibn abi awfa wa itban ibn malik wa anas ibn malik wa utbah ibn abdullah sulami wa nu'aym ibn hammam ibn hammar al ghatfani wa abi umamah al bahili radiyallahu anhum yace a cikin wannan mas'ala wato babi dangane da sallar walaha sahabbai dinnan gaba ɗayan su suna da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abu sa'id al khudri da abu zar al ghifari da zaid dan arqam da abu huraira da bardatu al aslami da abu darda'i da abdullahi dan abu awfa da itbanu dan malik da anas dan malik da utbatu dan abdullahi sulami da nu'aym dan hammar al ghatafani da abu umamah al bahili duka wadannan sahabbai al imam al hakim yace suna da riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ainihin wato a sallar walaha wa minan nisa'i a cikin mata kuma akwai Aisha bintu Abi Bakr Aisha as-sayyidatu as-siddiqa bintu as-siddiq Allah ya kara mata yarda wa ummu hani'in da gwaggon manzon Allah yar uwarsa ummu hani wa ummu salamata radiyallahu anhunna da kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mata yarda ummu salama kulluhum duk waɗannan mutanen mazan su da mata shahidu sun ba da labari sun shaida annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yusalliha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sallatan ainihin wato sallar walaha wa zakara at-tabarani min hadisi ali wa anas wa aisha wa jabir annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yusalli ad-duha 6 rak'at sannan al-imam at-tabarani ya kawo riwayoyi daga ainihin ali dan abu talib da anas dan malik da aisha da jabir dukkanin su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar duha riwayan anas dan malik wadda ainihin malan yake ishara anan al-imam at-tabarani da ya fitar da ita akwai al-imam al-haythami mai majma'uz zawaid ya tabbatar da cewa riwaya ce mai rauni saboda raunin wani mutum mai suna Sa'id ibn Muslim al-Umawi wanda sai Imam al-Bukhari da Ibn Ma'in da sauran malamai sun ainihin du'afa shi sannan sai riwayar Jabiru wadda ita ma Tabarani ya fitar da ita a cikin Al-Awsat daga riwayar Muhammad dan Qais daga Jabiru sai riwayar Aisha wadda ita ma al-Imam ainihin wato Nuruddin al-Haythami ya ambace ta a cikin Majma'uz Zawaid da Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana yin sallar duha ba sai dai a fatuhu makka ta ganshi yayi wanda ita ma wannan akwai maganganu game da isnadinta haka na riwayar sayyidina ali al-imamu ahmad da abu ya'ala sun fitar da wannan ainihin wato riwaya wadannan riwayoyi dai abinda ake nufi jama'a a takeicin aka harhada su ga baki daya za su tabbatar da lallai wannan sallah to ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana yin ta sai malai yace fakhtalafan nasu sai malamai suka yi sabani fi hadhihi alahadisi ala turqin game da waɗannan hadifai sai malamai suka yi sabani suka shiga tafarki daban-daban minhum man rajjaha riwayat alfi'li ala tarki sai aka samu wasu malamai suka karkata akan cewa sun fi ganin goyen bayan a dinga yi fiye da a bari riwayar da tace yana yi suka karfafe ta fiye da riwayar da tace baya yi bi annaha musbita suka ce waɗannan riwayoyi suna tabbatarwa ne ziyadata ilmin khafi tatadammanu ziyadata ilmin khafiyat ala nafi wanda yace ana yi to yana tabbatar da wani ƙarin ilimi ne wanda yace ba a yi bai san shi li'annal musbita muqaddamun ala nafi kamar yadda yake a cikin qawaid na usulul fiqh qalu suka ce wa qad yajuzu an yadhhaba ilmu mithli hadha ala kathirin minan nas abu ne da zai yiwu a ce wannan irin ilimi ya zama da dama daga cikin mutane ba su san shi ba wa yujadu indal aqal sai a same shi a gun yan kadan sune suka san shi kamar yadda ya faru ana
قالوا waɗannan malamai suka ce wa kad akhbarat aisha wa anas wa jabir wa ummu hani wa ali ibn abi talib annahu sallaha kaga aisha da anas da jabir da ummu hani da ali Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su sun ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana yin wannan sallah qalu waɗannan malamai suka ce wa yu'ayyidu hadha hadith hadha wa yu'ayyidu hadhihi alahadith as-sahiha almutadammina lilwasiyati biha ويؤيد هذا الاحاديث الصحيحه المتضمنه للوصيه بها daga cikin abin da ke karawa wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas shine akwai hadisai da suka zo ingantattu wanda suke dauke da manzon Allah yayi horo akan cewa a dinga yi wal muhafazati alaiha wanda suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da adage wajen yi wa madhi fa'ilaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi masu yin sallar walaha wasana'i alaihi manzo Allah yayi yabo ga waɗanda suke sallar walaha fa fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu qala awsani khalili muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bi siyami thalathati ayamin min kulli shahr sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama babban masoyina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ya mun wasiya ya bani ainihin jan kunne akan abubuwa guda uku siyami thalathati ayyamin min kulli shahri cewa na dinga yin azumin kwanaki uku a kowane wata wa raka'atayi dhuha da raka'a biyu wadanda ake yi da hantsi wa an utira qabla an anama kuma lalle na dinga yin wutri kafin ne bacci wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi kaga yazo da ainihin mene da al-hasu alaiha da al-wasiyatu biha ana wasici ana wato yin umarni da cewa a dinga yi wa fi sahih muslimin nahawhu an abi dardai akwai irin wannan kwatan kwacin riwaya a cikin sahih muslim daga abu dardai wanda al-imam abu dawud ma ya fitar da ita wa fi sahih muslimin an abi dharrin yarfa'uhu a cikin littafin imam muslim as-sahih daga sahabi abu dharrin yarfa'uhu abu dharrin al-gifari Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake cewa yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqa dayan ku zai wayi gari a jikin kowace gaba ta jikin shi yana da aiki na sadaka aikin lada da kowace gaba ta shi za ta yi fa kullu tasbihatin sadaqa dusan da yace subhanallahi to yayi sadaka wa kullu tahmidatin sadaqa dusan da yace alhamdulillahi to yayi sadaka wa kullu tahlilatin sadaqa dukkan da yace la ilaha illa allah yayi sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa dukkan da yace allahu akbar nan ma yayi sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa umarni da kyakkyawan aiki da zai yi wannan ma sadaqa ne wa nahyun anil munkari sadaqa hakanan hani daga mummunan aikin da bawa zai yi shi ma sadaqa ne wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha sannan akwai abin da zai iya wakiltan dukkan waɗannan ayyuka gaba ɗaya shine raka'a biyu waɗanda zai sallace su da hantsi kaga wannan hadisin shi ma yazo da bayyana falalar sallar walaha al-imamu abu dauda baya ga ainihin muslim da malam ya ambata al-imamu abu dauda har ila ya fitar da wannan riwaya a cikin as-sunan dinsa ina fata muna biye jama'a wa fi musnad al-imam ahmad am mu'adh ibn anas al-junahi al-juhani أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga ainihin Mu'adh dan Anas al-Juhani yace manzon Allah ne yace man qa'ada fi musallahu wanda dai ya zauna a wurin zaman shi hina yansarifu min salati subhi bayan an sallame asuba hatta yusabbiha ya zauna a wurin zaman shi har sai da yayi nafila raka'atay duha wadanda ake yin su da hantsi la yaqulu illa khairan tunda ya zauna har zuwa san da yayi wannan sallah ta walaha baya fadin komai sai alkhairi ghafarallahu lahu khatayahu sai Allah ya gafarta mishi gaba ɗaya kurakuran sa wa in kanat mithla zabadil bahari koda ko kurakuran sun kai yawan watun kumfan kogi wannan ainihin riwaya da malai ya kawo al-imamu ahmad ne ya fitar da ita da al-imamu al-baihaqi a cikin as-sunan dinsa sai dai wannan isnadin ta bai inganta ba akwai illoli har guda biyu waɗanda malamai suka bayyana a ciki ta farko ita ce akwai ibnu lahi'a al-qadi
akwai kuma wani mutum mai suna Zabban ibn Fa'id wanda shi ma mutum ne mai rauni karanta littafin Da'ifu Mushkatul Masabih na Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a lamba ta 1317 ina fata mun gane wannan jama'a wa fi Tirmidhi wa Sunan ibn Majah an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace manzon Allah yace man hafaza ala subhati duha wanda duk ya kiyaye raka'a biyu na tasbihi wa anana nafila da hantsi ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahari za a gafarta mashi zunubansa koda sun kai yawan ainihin wato kumfan kogi gaba ɗayansa wannan riwaya a cikin littafin al-Imam Ibn Majah da Tirmidhi da malan yayi ishara anan ta zo ne da ainihin lafazin man hafaza ala shafa'ati duha wato raka'a biyu shafa'a sannan kuma isnadin bai inganta ba jama'a akwai mutum mai suna An-Nahas ibn Qahm malamai sun ce mutum ne mai rauni kamar yadda ainihin malam Albani Nasiruddin a cikin wancan littafi dai mai suna Da'ifu Mushkatul Masabih lamba ta 1318 ya tabbatar da raunin wannan riwaya kamar raunin wacce ya uwata wa fi sanadi was sunani an Nu'aym ibn Hammar qala daga cikin ainihin a cikin al-Musnad da kuma sauran littafai as-Sunan daga Nu'aym dan Hammar qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yana cewa yabna adama ya kai dan adam la ta'jizanna an arba'i raka'atin kar ka sake ka gaza daga yin sallah raka'a hudu fi awwalin nahari a farkon kowane wuni akfika akhirahu in kai haka ni Allah zan jibince maka zan lamince maka karshen wannan wuni warawahu Tirmidhi min hadisi Abi Darda'i wa Abi Dharr mala yace Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ta hanyar Abu Darda'i da Abu Dharr baya ga al-Imam Ahmad da Abu Dawud waɗanda ya ambata kenan wannan isnadi ne tabbatacce insha Allah sai dai a cikin littafin nan da ya ambata hadisin bai zo da lafazin wancan nuna tawkid din ba ya zo ne da lafazin la ta'jaz ba la ta'jizanna ba haka al-Imam an-Nasa'i da sauran malamai suka fitar da shi da lafazin la ta'jaz ba la ta'jizanna ba ina fata mun gane wannan jama'a wa fi jami' at-Tirmidhi wa Sunan Ibn Majah an Anas marfu'an man salla ad-duha 12 raka'a bana Allahu lahu qasran min dhahabin fil janna a cikin littafin Tirmidhi da Ibn Majah har ila yau daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda aka ce ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salla walaha raka'a 12 Allah zai gina mishi gida bene na zinariya a cikin aljanna wannan riwaya ta Imam Tirmidhi da Ibn Majah bata tabbata ba saboda a cikin isnadin akwai wani mutum mai suna Musa ibn Anas malamai suka ce majhuli ne ba a san ko shi waye ba al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani na daga cikin malaman da suka tabbatar da raunin wannan riwaya da kuma sauran wasu malamai kafin shi wa fi sahih Muslim an Zaid ibn Arqam annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha fi masjid Quba yace ya ga wasu mutane suna sallar walaha Zaid dan Arqam ya ga mutane a masallacin Quba suna ta sallar walaha fa qala sai yace amma laqad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal yace waɗannan mutanen sun fasan cewa yin wannan sallah a wani lokaci wanda ba wannan ba to yafi falala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala dan manzon Allah cewa yayi salatul awabina hina tarmadul fisal sallan mutane masu komawa ga Allah al-awwab waɗanda suka maida al'amarinsu gaba ɗaya ga Allah shine lokacin da ƙananan raƙuma ƴan jirajiran raƙuma suke guduwa daga rana suna ƙuya a inuwa saboda kofatan suna ƙonewa dan zafin rana shine ma'anan tarmadul fisal al-fisal ƴan ƙanana yayayyu daga cikin ƴaƴan raƙuma idan suka shiga cikin rana za su ji zafi a jikin ƙafarsu sai su gudu su koma inuwa to daidai lokacin da rana ta yi garji kenan. A zahiri ya ga waɗannan mutane suna yin sallar walaha ne da farkon lokaci bayan da gari ya waye, rana bata fara zafi ba, sai yake ishara akan cewa duk da ya fi halasta a yi a wannan lokacin, yana musu ishara akan lokacin da ya fi wannan falala shine san da rana ta ƙara ɗumi ba san da take da sanyi ba, kamar kace ƙarfe 11 ko makamancin haka na rana. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan hadisi kamar da malai ya ambata Imam Muslim ne ya fitar da shi, baya ga Imam Muslim al-Imam ainihin wato Ad-Darimi ya fitar da shi da al-Imam Ahmad har ila yau a cikin musnad dinsa. Hadisi ne ingantacce insha Allah. Wa qawluhu, fadin sa da ya bada labari shi da Zaid dan Arqam yace tarmadul fisalu ay yashtaddu harrun nahari, zafin wuni yayi tsanani, fatajidul fisalu hararatar ramadan, sai ya zama ƴan ƙananan raƙuma suna jin zafin rairayi. Wa fi sahihi, a cikin Bukhari da Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama sallad duha fi baiti Ikban ibn Malik, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar walaha a gidan wannan sahabi mai suna Ikban dan Malik raka'ataini, raka'ati wannan ya gabata a baya ko. وفي المستدرك الحاكمي من حديث خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يتي منزن الله ني يتي لا يحافظ على صلاة الضحى الا الاواب, باب وند كي كياي صلاه الضحى sallar walaha sai mutumin da ya riga ya maida al'amarin shi ga Allah. Wannan isnadi ne kyakkyawa. Wa qala, sai Hakim yace hadha isnadun kad ihtajja bi mithlihi Muslim ibn al-Hajjaj, kaga wannan isnadi to al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj yayi hujja da irinsa. Wa annahu haddatha an shuyukhihi, kuma ya bada labari daga malamansa an Muhammad ibn Amr an Abi Salama عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دق من زن الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن, باب أبن دا الله يي إذني أدن غرير شي كما يد الله يي إذني دق من زن سا يدن غرير القرآن. وتيكو مك مثال إرن إسناد ديكي تشيواني احتج بمثله Muslim ibn al-Hajjaj, kaga can ai daga Muhammad dan Amr ne, daga Abi Salama, daga Abu Huraira, to gashi shi ma daga Muhammad dan Amr, daga Abi Salama, daga Abu Huraira. Al-Imam Muslim ya kawo daga malaman shi yadda yake cewa wana da wana da wana da wane, ya gwama Umar ibn Naqid, Hajjaj ibn Sha'ir da wane ne, da Ibn Numair, sai ya ce kulluhum ko salasatuhum an Muhammad ibn Amr an Abi Salama an Abi Huraira. Kaga shi ne abin da yake yana karfafa maka magana da yake ne cewa haza isnadun ihtajja bi mithlihi Muslim ibn al-Hajjaj, wannan isnadi Muslim dan Hajjaj yayi hujja da irinsa dan ya ruwaito daga malamansa, daga mutanen da ke cikin wannan isnadin shine Muhammad dan Amr, daga Abi Salama, daga ainihin Abu Huraira. Sai kawo maka misalin wannan hadisi wanda ainihin wato al-Imam al-Bukhari ma ya ruwaito shi a cikin ainihin littafin sa na Sahih Bukhari, kamar yadda Muslim ma ya fitar da shi, kamar yadda al-Imam Ahmad da Nasa'i dukkanin sun fitar da wannan ainihin hadisi da ke bada bayani akan hukunci da halaccin rera al-Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'ummarsa. Qala, sai al-Imam al-Hakim yace wa la'alla qa'ilan yaqulu, ta yi kuma wani mai magana sai ya ce kad arsalahu Hammad ibn Salama wa Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi an Muhammad ibn Amr, ayan samu wasu mutane sune Hammad dan Salama da Abdul Aziz dan Muhammad ad-Darawardi, su a tasir riwaya sun kawo shi mursalan, fa yuqalu lahu, sai a ce da su Khalid ibn Abdullah thiqa, Khalid dan Abdullah din nan amintacce ne, wa ziyadatu min thiqa maqbula, kuma ziyada daga amintacce karɓaɓɓiya ce, ma'ana abin da yake cewa idan kalli isnadin wancan malamin mai suna Khalid dan Abdullah al-Wasiti shine watan dan ajin su Muhammad Hammad dan Salama da Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi dukkanin su sun yi riwaya daga wane ne daga Muhammad dan Amr sai da waɗannan guda biyu a riwayar su hadisin yazo ne mursali Abu Salamatu dan Abdurrahman ne ke cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma Khalid dan Abdullah al-Wasiti a riwayar sa sai yace Abu Salama ya ce daga Abu Huraira kenan waɗancan sun yi irsali shi kuma yayi ainihin ittisali to wasu suna kafa hujja da cewa ai ga wasu amintattu sun kawo shi mursali shine yake tabbatar da cewa ai ziyada ce ziyada kuma daga amintacce a gun malaman usulul musalul hadith karbabbiya ce matukar ba ta zo ne da tasadumi wanda ba zai yi a iya hada su ba dan haka za a karbi wannan riwaya insha Allah a matsayin isnadi ne kyakkyawa summa rawal hakimu حدثنا عبدان بن يزيد قال حدثنا محمد بن المغيرة السكري حدثنا القاسم بن الحكم العرني قال حدثنا سليمان بن داود اليماني حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دقى أبو هريرة الله يكارى مسيح دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي إن للجنة بابا للي أكوي وتقوفى الجنة يقال له باب الضحى انا ce da wannan kofar babun walaha fa idza kana yawmul qiyamati idan kiyama ta tsaya nada munadin wani mai shela zai yi shela aina alladhina kanu yudawununa ala salati ad-duha ce ina wadanda suke yin sallar walaha su turba sa fasawa hadha babukum ku zo ga kofar ku ta shiga aljanna fadkhuluhu ku shiga wannan aljanna bi rahmatillahi cikin rahama Allah wannan hadisi malam yace al-imam hakim ya fitar da shi baya ga hakim al-imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-awsat sai dai kamar da ka gani a cikin isnadin sulaiman dan daud al-yamani malamai sun yi magana akan shi al-imam al-bukhari yace munkarul hadith idan bukhari ko yace wa na kaza munkarul hadisi to ya gama ruwan tashi tsab kenan haka ibnu hibbana yace wannan mutumi mai rauni ne dan haka malam albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta mishi ya kwararo wannan hadisi a cikin abdaifa alamba na 2565 a inda ya tabbatar da rauni ta hanyar amfani da maganganun waɗannan malamai su bukhari su ibnu ma'inin da ainihin makamantansu sannan baya ga haka zaka ga yahya dan abu kasirin ya ce an to yahya dan abu kasirin kuma yana yin tadlisi gashi nan yace an abi salama wannan ma wata illa ce da ta iya kashe hadisin ina fata mun gane jama'a dan haka wannan falala bata tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai malam yace wa qala at-tirmidhi fi jami' at-tirmidhi a cikin al-jami' din shi mana a cikin sanad tirmidhi yace haddathana abu quraib muhammad ibn al-ala qala haddathana yunus ibn bukair am muhammad ibn ishaqa qala haddathani musa ibn fulan ana ammihi sumamata ibn anas ibn malik an anas ibn malik qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama man sallatuha fintai asharata rak'a banallahu lahu qasran min dhahabin fil janna wanda dai ya sallar walaha rak'a 12 za a gina mishi gida bene na zinariya aljanna قال الترمذي الامام الترمذي ده كان شي ده فتر ده wannan hadisi zai ce hadha hadithun gharibun wannan hadisi ne mai rauni shine ma'anar gharibun idan tirmizi ya kawo ta bai gwama ta da wata kalma ba amma in yace hasanun gharibun ko hasanun sahihun ko sahihun gharibun to wannan kuma wani abu ne daban amma idan yayi ifradi yace gharibun kadai to zahirin magana shine shi da kanshi ya raunata al-imam at-tirmidhi haka yake al-imam az-zailai a cikin nasbur raya yana yin haka malam zahabi al-imam az-zahabi shi ma a cikin littafansa yanka ji ya ce gharibun kadai to ishara akan rauni ne ina fata mun gane wannan jama'a dan kuma ga raunin nan kana ganin shi karara gashi nan inda yace musa ibn fulan wannan musa dan fulan sunan shi musa wani lokaci ana cewa ibn fulan ibn anas ibnu wanene wanene wani lokaci kuma ana cewa Musa ibn Anas ibn Malik ana cewa wai jikan Anas dan Malik ne amma majhuli ne ba a san shi ba haka al-imamu al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin littafin taqribut tahdhib ina fata mun gane wannan dan haka wannan rauni ne karara gashi nan kowa yana gani wannan hadisi malam albani nasiruddin ya kawo shi a cikin mishkatul masabih da'iful mishkatul masabih a cikin lamba ta 1316 ya tabbatar da raunin wannan riwaya tirmidhi da kanshi yace hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwajh wannan hadisi ne mai rauni ba mu san shi ba sai ta wannan fuska wa kana ahmad yara as-sahha shay'in fi hadha albabi hadisa umm hani'a al-imamu ahmad yana ganin cewa abu mafi inganci a wannan babi shine hadisin umm hani'in qultu ni malan ibnu qayyim al-jawziya sai nace wa musa ibn fulanin hadha huwa musa ibn abdullah ibn al-musanna ibn anas ibn malik kaji cikakken sunansa musa dan abdullah dan musanna dan anas dan malik amma an saba ana ce mishi musa ibn fulanin musa dan wani wa fi jami'ihi aidan har ila yau a cikin sunan tirmidhi hadithu atiyatan al-awfi hadithin atiyatul awfi an abi sa'idin al-khudri daga abu sa'idin al-khudri qala abu sa'idin yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yusalli duha hatta naqula la yad'uha manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar walaha yayi tayi tutur har mu ce ba zai sake barinta ba waya da'uha wata rana kuma sai ya dena hatta naqula har mu dinga cewa la yusalliha ba zai ƙara sallatanta ba wannan hadisi ma mai rauni ne ga raunin shi nan kirkiri yana kallon ka kana kallon shi wannan mutum mai suna atiyatul al-awfi atiyatu dan sa'adul al-awfi sayyul hibzi haka malamai suka ce fal isnadu da'ifun ina fata mun fahimci wannan jama'a wannan hadisi ne da'if babu matsala game da ainihin raunin shi qala sai tirmidhi yace hadha hadisun hasanun gharibun wa qala al-imamu ahmadu fi musnadihi haddathana abul yamani qala haddathana isma'il ibn ayyash an yahya ibn al-harith al-dhimari an al-qasim an abi umamata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man masha ila salatin maktubatin wa huwa mutatahhir wanda duk ya taka ya tafi masallaci dan yin sallar farilla alhalin yayi alula daga gida ko daga inda yake kana lahu ka ajril hajji al-muhrim الحاج المحرم ذا اباش لادن مايكاتين ايكين حجي wanda ya shiga cikin harama yayi aikin haji wa man masha ila subhati duha wanda kuma ya kama hanya yaje zuwa masallaci yayi nafila ta ainihin sallar walaha kana lahu ka ajrul mu'tamir yana da lada irin na mai umara wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fil illiyina yace wanda kuma zai yi sallah ya sake yin wata sallah a bayanta ba tare da yayi wani shirme ko wasa tsakankanin su ba tsakanin azhar da al'asr ko al'asr da magriba ko magriba da isha ko isha da asuba haka to wannan za a rubuta sunan shi a cikin littafin nan na can kololuwa na mutanen kirki illiyin Allah ka sa mu a ciki qala abu umama الغضو والرواه الى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل صحابي ابو امامه سي فسر ma'anar hadisin me yasa kaji wannan irin romo a cikin hadisin shine cewa fita da ake yi da safi aje masallatai da fita da ake yi da yammaci a tafi masallatai wannan ladan jihadi ne dan daga kalmar Allah wannan isnadi ne jama'a kyakkyawan isnadi babu kura kan shi insha Allah da wannan nake ƙara yi maka kaina nasiha da sauran ƴan uwa musamman dalibai a nan makarantar Albani Science jiye nake jin malam Shaibu na muku wannan nasiha ku ji tsoron Allah ku balagaggu ne ba yara bane ku wadanda kuke bashara ba tawa kanku ba a ce in za a yi sallah sai an dinga hawa sama ana koro ku kamar awaki za ku shiga uku idan kuka mutu kuna wannan muguwar dabi'a da kuka zo yi a duniyar nan ba sallah ba ku ji tsoron Allah ku musulmi ne kuma mukallifai galibin ku balagaggu ne yaushe za a ce in za a yi sallah sai an hau sama da bulala ana bin ku ana koro ku wani na kuya kasan gado wani na kuya a bayi wannan wani irin muguwar dabi'a ce jama'a shedan ne yake zayyana muku wannan mummunan tunani. Ku ji tsoron Allah, ku dinga saukowa ana yin sallah da ku a cikin jami'i. Babu shakka wannan ba halin kwarai bane. Ku ji tsoron Allah, babu abin da za a ga muku fiye da haka. Babu abin da ya kai muhimmancin sallah a cikin wannan addini. Sallah kuma a cikin jami'i, a cikin ainihin taron musulmai, wanda duk ya wayi gari baya zuwa sallar jami'i. Malaman aqida suka ce wannan mutumin ya shamu kanshi a cikin nau'i na nifaki da bid'a, batacce ne wanda zai ji ana sallah baya zuwa, sai dai je ya tashi ko in an gama, wato wanda yana yin wata harka ne kawai shi sallah sai san da ya samu lokaci, saboda yana tukin mota ko yana aji yana karatu ko yana rumfar kasuwa ko yana sana'a ko magini ne shi ko yana yankan nama a teburinsa ko tela ko me kake yi. A matsayin ka na musulmi, da zaran an kira sallah, to wajibi ne ka bar duk abin da kake kaje kai sallah. Malamai suka ce sai in dai akwai uzuri karbabbe a shari'a, kamar rashin lafiya wanda ta raunata mutum baya iya motsawa, hatta da rashin lafiya a cikin sira ta salaf akan taho da mutum tsakankanin mutane biyu a kawo shi masallaci, kamar yadda aka dinga kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci yana sallah alhalin bai da lafiya. Rashin lafiya wanda zaka zauna kai tafira cikin mata ko cikin yara, wai kanka na ciwo ko kana jin zazzabi, sai ka ji kuma an kira sallah sai ka langabe, wannan munafurci ne. Jama'a mu gane wannan, yin sallah a cikin jami'i wajibi ne sai ga wanda ya samu kanshi a hali na uzuri karbabbe a shari'a, wajibi ne jama'a. Da aka kuji tsoron Allah, da ku da saura da ni kaina gaba ɗayan mu ji tsoron Allah, mu dinga zuwa sallar jami'i. Allah ya tsare mu jama'a. Kun dai ji falalar da ke kai, ka dinga yin alola kuma daga gidanka ko rumfar kasuwarka ko inda kake, ka iso masallacin da alola, yana da ƙarin falala. Ba wai sai ka zo masallaci ka fara neman ruwa ba, daga inda kake ka dinga yin alola, daga gidanka, daga shagonka, daga ofishinka, daga wurin zamanka, daga bakin titin da kuke zaune kuna fira, daga dandalinku, ku dinga yin alola sai ku tafi masallaci. Duk takun da kai za a dinga share maka gabaki ɗaya zinubanka, duk takun da kai ana share maka zinubanka, sai ka wayi gari baka da zinubi ko kwaya ɗaya. Allah ya sa mu dace. Sai malam yake cewa wa qala al hakim haddathana abul abbasi qala haddathana muhammad ibn ishaq al saghani qala haddathana abul muwarri muhadir ibn al muwarri qala haddathana al ahwas ibn hakim haddathani abdullah ibn amir al alhani عن منيب ابن عيينة ابن عبد الله السلمي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا من صلى الصبح في مسجد جماعة وان دي صلى الصبع أما صلى تشيكين جمعي ثم ثبت فيه حتى الضحى سأن يزونا أتكين وان مسلا تهرزوا تاسو ورهنسي thumma yusalli subhatad duha sannan sai yayi raka'a guda biyu na ainihin wato sallar walha kana lahu ka ajri hajjin aw mu'tamirin tammin lahu hajjatuhu wa umratuhu za a bashi lada cikakke na wanda yayi aikin haji ko umara, cikakken aikin haji ko umara. Jama'a me yake ladan aikin haji ko umara? Ladan aikin haji shine da manzo Allah yake cewa wa hajjun mabrurun la jaza'a lahu illa aljanna, shine faladan shi ba. Umara kuma, umara zuwa umara kafara ce ga abinda mutum ya aikata a duka wannan shekara. Wannan hadisi ne kyakkyawa. Malam Albani Nasiruddin ya ce hasanun lili ghairihi a cikin littafin sahihu targhib a lamba ta 469. Ina fata mun gane wannan jama'a. Wa qala ibn abi shayba haddathani hatim ibn isma'ila an humayd ibn sakhrin عن المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا دوسر دنا فأعظم الغنيمة سكا جي سكا سام غنيمة ديوة وأسر الكرة سكا أينهن كامو باي فقال رجل سيوان متين يتي يا رسول الله يا من زن الله ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة معنى وأسرع نيوانتا وأسرع الكرة سكا جيو تكين غقاوة سيتي ya manzo Allah mu taba ganin runduna wanda ta kai wannan saurin yin kwana a dawo gida da kuma yawan ganima ba min hadhal ba'ath fiye da wannan runduna wannan da ka ainihin tura a yau fa qala sai manzo Allah ya ce ala ukhbirukum bi asra'a karratan shin bana gaya muku runduna ko abin da yafi nasa saurin kawo lada ba wa a'zama ganimatan abin da yafi wannan aikin da suka yi yawan ganima ba rajulun tawadda'a yace mutun ne yayi alula fi baitihi daga gidansa fa ahsana wudu'ahu ya tsaya yayi kyakkyawar alula ma'ana yayi alula wanda ta cika ka'idojin ta na sunna thumma amada ila almasjid sannan ya tinkari masallaci fa sallafihi salatal ghadati yaje yayi sallar asuba thumma aqaba bi salati adduha sannan ya biyo baya da sallar walaha faqad asra alkarata wa a'zama alganimata wannan babu shakka yayi gaggawan yin kwana kuma ya samu babban ganima wannan hadisi jama'a isnadin shi kyakkyawa ne malam albani nasiruddin a cikin as-sahiha lamba na 2526 yayi inganta wannan hadisi kamar yadda baya ga shi kuma kafin shi al-imamu al-munziri a cikin at-targhib wa tarhib shi ma ya kwararo shi yace ainihin mazajen shi mazaje ne na ainihin as-sahih al-muhimmu wannan hadisi yana tabbatar da wannan falala ta sallar walha kar mu manta har yanzu yana kwararo mana hadisai ne bayan da yake cewa akwai hadisai da suka zo dan kara ma wadancan karfi wanda suka nuna manzon Allah yayi aikace duk da a cikin sakon da ba su inganta ba sai ya ce akwai hadisan da suka zo manzon Allah yayi wasiya ko ya ambaci falala ko yayi yabo ga wanda suke sallar walha to su ne ne yake ta kwararo mana Allah ya saka mishi da alkhairi sai ya ce wa fil babi ahadithu siwa hadhi a cikin wannan mas'ala ta falalan sallar walha da kwadaitarwa akan yin sallar walha akwai wasu hadisan waɗanda ba waɗannan ba lakin hadhihi amsaluha waɗannan sun fi su gwabu gwabi waɗannan sun fi su nagarta qala al-hakim al-imam al-hakim ha ila yake cewa sahibtu jama'atan min a'immatil hadith al-huffaz al-asbat na zauna da wasu tarin malamai daga cikin limaman hadisi mahaddata wanda suke da tabbas a cikin ilimin su fa wajadtuhum yaktaruna hadha al-adada sai naga suna zaben wannan adadi ya'ani arba'a raka'at suna dogewa akan cewa a dinga yin sallar walaha raka'a hudu wa yusalluna hadhihi as-salata arba'an kuma naga suna yin sallar walaha suna bada fatawa da raka'a hudu kuma aikace suna yin raka'a hudu li tawatur al-akhbar as-sahihati fihi saboda labarai sun yi tawaturi ingantattu game da shi shine wannan shine kissar ita ummu hani'in kenan ko wa ilayhi adhhabu nima abu abdullahi al-hakim wannan ita ce fatawata wa ilayhi ad'u kuma zuwa gare shi nake kira ai aiki da shi ittiba'an lil akhbar al-ma'thura dan a ci gaba da bin hadisai waɗanda aka ruwaito waqtida'an bi mashayikh al-hadith fihi dan kuma a ci gaba da kwaikwayo da malaman hadisi a cikin wannan mas'ala ma'ana su da malaman hadisi suna bin tafarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama su mazhabin su mazhabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da haka ake ce musu ahlul hadith dan akwai wanda suke ganin saboda shedanci sai su ce wai me yasa ba a ce musu ahlul qur'an sai dai ahlul hadith sai malamai suka ce saboda kowace da'ifa ana danganta su zuwa identity din su ne qadariyya jabariyya mu'tazila tijaniyya rafida ko wadanne ana danganta su ga abin da yake identifying din su ne abin da aka san su da shi da zaran an ce qadariyya to ka san masu inkarin kaddara ne jabariyya masu inkarin zabi na dan adam da zaran an ce mu'tazila ka san masu karkacewa ne wanda suka zame daga cikin musulmai suke inkarin sifat rafida wanda suka yarfe sahabbai kowa ana fadan su ne da sunan bid'ar su to su kuma malaman hadisi da me aka san su shine da karbowa daga fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan duk wadanta ai suna iddiyin cewa suna aiki da alqur'ani amma ba sa karbowa daga fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ba sa an so fassara alqur'anin daga karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma malaman hadisi su ce a fassarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita muke bukata ita ce kadai muka yadda da ita duk wanda ba ita ba komai iya wayanka da iya da irabin ka bata burge su da haka ake ce musu ahlul hadisi kaga sai yace shi ma ya bada fatawa ne irin fatawar da yaga malaman shi suna bayarwa wanda sun bayar ne sakamakon kasancewa wannan fatawa tana da hadisai masu tarin yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka abin da yafi inganci shine yin raka'a hudu idan mutum ya takaita a biyu babu laifi amma wannan raka'a 12 da tsofi suke yi sam bata inganta ba bata da isnadi ingantacce sam amma za ga an takura tsofi suna tayi kullu za ga tsofi suna yi har ma yawanci mu muna yara mu dauka sallar tsofi ce kawai da gari ya wai za ga tsohuwa ce Allah ta sallah ta yi raka'a 12 ne ta bi tabbata ba jama'a idan ka da tsohuwa wata kakaka tana yi kaje a natse ka nuna mata cewa baba eh ga irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi sauki kuma ya fi falala wannan kan tafi ne kike yi maso ma asara Allah ya tsare mu وقال ابن جرير الطبري وقد ذكر الاخبار المرفوعه في صلاه الضحى الامام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين الله يغفرتا مشي bayan da ya ambaci wadannan hadisai wadanda suka daukaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da sallar walaha wa ikhtilaf adadiha da kuma sabanin da akai game da yawan rakawai walaysa sai yace walaysa fi hadhihi alahadisi hadithun yadfa'u sahibahu a cikin waɗannan hadisai babu hadisin da ke tunkuɗe dan uwansa wa zalika anna man haka annahu salladuha arba'an ja'izun an yakuna ra'ahu fi hali fi'lihi zalika wanda ya ruwaito cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallar walaha raka'a hudu to zai iya yiwa shi abinda ya gani kenan wa ra'ahu ghayruhu fi hali al-ukhra sallar raka'ataini wata rana kuma sai wani ya ganshi yayi raka'a biyu wa ra'ahu akharu fi halin ukhra salla thamaniyan wata rana kuma sai wani ya ganshi yayi raka'a takwas wa sami'ahu akharu yuhiffu ala an yusalliya sita sai kuma wani ya ji da kunnansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitarwa akan ayi raka'a shida wa akharu yuhiffu ala an yusalli raka'ataini wani kuma ya ji ana kwadaitarwa akan raka'a biyu wa akharu ala ashrin wani kuma akan goma wa akharu ala sintai ashara wani kuma akan goma sha biyu fa akhbara kullu wahidin minhum amma ra'a wa sami'a sai kowa daga cikin su ya bada labarin abinda yaji ko abinda ya gani qala sai malam ibnu jaririn yace wad dalilu ala sihhati qaulina abinda yasa muke ganin wannan zance namu na cewa akwai ikhtilafu tanawwu'in ne kowa akwai abinda ya gani ko abinda yaji an fada sai ya bada labarin abinda ya gani ko ya ji abinda yasa muka fada haka maruya an zaid ibn aslama qala zaid dan aslam yace samitu abdullahi ibn umara yaqulu li abi dharr naji abdullahi dan umar yana cewa abu dharr ausini ya am ya baffa jamin kunne yi mini nasiha qala sai yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni ma na taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mushi irin wannan roko kama sa'altani kamar yadda kai Abdullahi yanda kake roko na ne maka nasiha fa qala sai manzon Allah yace da ni man sallatu harakataini wanda yayi sallar walaha raka'a biyu lam yuktab min al-ghafilina ba za a rubuta shi daga cikin wawaye ba wanda ba sa fada kuwa wa man salla arba'an wanda yayi raka'a hudu kutiba min al-abidina za a sa sunan shi a lissafin bayi masu bauta wa man salla sittan wanda yayi raka'a shida lam yalhaquhu zalika al-yawm dhanbun babu wani zinubi da zai a ranan wanda zai manne masa wa man salla thamaniyan wanda yayi takwas kutiba min al-qanitina za a sa shi daga cikin qanitai masu dogewa wajen ibada wa man salla asharan wanda diye goma banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida aljanna wannan hadisi jama'a bai inganta ba al-imam bazar ya fitar da shi a cikin isnadin shi akwai al-husainu dan ata dan yasar al-madini malam abu hatimin yace wannan mutumi munkarul hadisi ba karban hadisin sa haka al-imam ibnu hibbana yace ba a hujja da shi idan ya kawo riwaya shi kadai haka dukkanin malamai suka fada a cikin ainihin maganganun su da suka yi cewa isnadin bai tabbata ba har a cikin Fathul Bari ma Ibn Hajar yayi waɗannan maganganu kwatankwacin su dan haka wannan bai zama hujja akan abin da yake kokarin ya tabbatar ba al-muhimmu da ya tabbata raka'a biyu da raka'a hudu waɗannan su ne asalin waɗanda suka tabbata. Idan mutum ya ƙara, to wannan kuma wani abu ne na daban, amma dai ƙari har zuwa 12 kuma wannan bai tabbata ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qala mujahid, mujahid yake cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duha yawman ad-duha raka'ataini. To tun daga nan yanzu jama'a mu kalla da kyau mu gani, kaga wannan yanzu da yake ambata, to a yadda yake haka wato mursali, domin mujahid da ke wannan magana tabi'i ne, yace manzon Allah yayi sallar walaha raka'a biyu wata rana, thumma yawman arba'an wata rana kuma hudu, thumma yawman sittan wata rana kuma shida, thumma yawman thamaniyan wata rana kuma takwas, thumma taraka, sannan sai yayi watsi da ita ya daina yi. Yanzu wannan magana ce ainihin wato wanda ba ta da isnadi, domin wanda ke maganan tabi'i ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da ya faɗi isnadin sa ba. Fa abana hadha al-khabar an sihhati ma qulna, malam Ibn Jarir yake cewa sai wannan ya bayyana mana ingancin abinda muka faɗa, min ihtimali khabari kulli mukhbirin mimman taqaddama an yakuna ikhbaruhu lima akhbara anhu fi salatid duha ala qadari ma shahada huwa ayanu, cewa dama muka ce akwai yuwar, inji Ibn Jarir, akwai yuwar ya zama masu bada labaran nan suna bada labaran abinda kowa ya gani ne, ko ya gani ko ya shaida da idansa na sallar duha, abinda suka bada labari kenan, sai a tsaya akan cewa ana iya yin ko waɗanne. Ala ayi halin dai bada shi da wannan surar, bada qadiyar da wannan sura ta cewa ana kaza ana kaza ana kaza har zuwa 12 bai tabbata ba. Na'am. Eh. 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 Wannan da muka karanta yanzu nan wanne kenan, man salla raka'ataini lam yuktab min al-ghafilina, eh wannan falalar da aka ambata yi ba ta tabbata ba, tunda hadisin bai tabbata ba, ba za a iya tabbatar da ita ba, sai ka amfani da sauran falalar da ta zo a cikin riwayatin tabbatattu insha Allah. Was-sawab, sai malam Ibn Qayyim al-Jawziya yake cewa abin da yake shine daidai, idza kana al-amru kadhalika, idan ya zama al'amarin haka ne, an yusalliha man arada ala ma sha'a min al-adadi, duk wanda zai yayi adadin da ya ga dama. Wa qad ruwiya hadha an qaumin min as-salafi, an ruwaito halastin yin haka daga wasu malamai daga cikin magabata, haddathana ibn humaydin haddathana jarirun an ibrahima sa'ala rajulun al-aswada kam sallad duha kam usallid duha qala kam shi'ita, cewa an tambayi al-aswad raka'a nawa zan yi sallar walha, yace yi abin da kaga dama. To kaji wannan shine magana ta'ifa ta farko da diye kawo mana maganganun su, wanda yace akwai mutanen da suke tun daga inda ke cewa fakhtalafan nasu fi hadhihi al-ahadith, can baya da yace malaman da suka ce ayi sallah, sai yace wa ta'ifatun thaniya, sai kuma bangare na biyu na malami, kaji waɗanda suka ce ayi suka ce saboda hadisan, waɗanda suka ambaci falala, ko da yake akwai falala da ba ta tabbata ba, amma dai ya tabbata a jumlace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ko wasiya ko yabo ko ya faɗi falalan masu yin sallar duha, shine ya ta kwararo mana waɗannan qadaya din har zuwa ya cike da wannan magana ta al-Imam Al-Hafiz Ibn Jarir al-Tabari. Ina fata mun gane. To sai bangaren mazhabi na biyu daga cikin da yace fakhtalafan nasu, can mun ji a ta'ifatul ula waɗanda suka karkata zuwa ga tabbatar da hadisan, sai ta'ifa ta biyu da yace zahabat ila ahadith tarki, wanda suka karkata zuwa ga hadisan hani, wa rajjahatha suka ainihin karkata zuwa gare su, min jihati sihhati isnadiha, saboda ingancin isnadojin su, wa amali sahabati bi mujibiha, saboda kuma an samu sahabbai suna aiki da abinda waɗannan hadisai suke hukuntawa. Farawal Bukhari an Ibn Umar annahu lam yakun yusalliha, al-Imam al-Bukhari ya fitar daga Ibn Umar cewa Ibn Umar baya sallar walaha
wala Abubakar wala Umar. Kuma Ibn Umar ya bada labarin cewa Abubakar da Umar ma ba su yi. Qultu, ni ko sai na ce fa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ya ce mishi to manzon Allah fa qala la ikhaluhu, ina jin shi ma ba ya yi. Dan an tambaye shi ne malam kana sallar walaha, ya ce ba na yi. Abubakar fa ya ce shi ma bai yi. Umar fa ya ce shi ma ba ya yi. Sai aka ce manzon Allah fa sai ce ina jin ba ya yi. Wannan hadisin ya gabata bayan za ku tuna jama'a. Wa qala waqi'un, sai waqi'u ya ce haddathana Sufyan ats-Tsauri an Asim ibn Kulayb an abihi an abi Hurairah qala ma ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama salla salata ad-duha illa yawman wahida, yace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar walha ba sai sau daya. Wa qala Ali ibn al-Madini haddathana Mu'adh ibn Mu'adh qala haddathana Shu'bah qala haddathana Fudail ibn Fadala an Abdurrahman ibn Abi Bakra qala, Abdurrahman da Abubakar yake cewa ra'a Abubakarata nasan yusalluna ad-duha, sahabi Abubakra ya ga wasu mutane suna sallar duha. Qala sai yace innakum latusalluna salatan ma sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala ammatu ashabihi, ku fa kuna yin wata salla ne wadda sam manzon Allah baya sallatan ta da shi da daukacin sahabbai. Wa fil muwatta an malikin an ibn shahabin an urwata an aisha qalat, a cikin muwatta ta imamu malik daga ainihin aisha Allah ya kara mata da take cewa ma sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama subhat ad-duha qattu, da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai yin sallar walha. Wa inni la usabbihuha, amma ni dai ina yi. Wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yad'u al-amala, tace ko da yake manzon Allah fa ya kasance yana barin ayyuka. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, aikin da yana so yayi khashiyata an ya'mala bihin nasu, dan kar mutane su ga yana yi su ma su dorai. Fa yufrada alaihi, sai a farlanta musu kamar yadda ya bayyana sallar ainihin tarawi cikin azumi dan kata da mafarilla. Jama'a ina fata muna biye muna gane wannan. Yanzu waɗannan maganganun malamai ne waɗanda suka tafi zuwa ga kar'ai. To har yanzu zaka ji babu hadisin da yace kar'ai din. A hadisai da aka ce wana baya yi, Aisha tace manzon Allah baya yi, mun ji a baya tace amma sai dai lokaci kaza, kenan ba kullun yake yi ba. Haka waɗancan sahabbai ko shi Abdullahi dan Umar yace ina jin baya yi, ishara akan bayi da tabbas akan keke da keke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yi. Wa qala Abu al-Hasan ibn Ali ibn Battal fa akhadha qaumun, ibn Battal mai sharhin sahih Muslim sahih Bukhari kenan, sai yace sai wasu mutane min as-salafi daga cikin magabata suka yi riko da bi hadisi Aisha, da wannan hadisi na Aisha. Wa lam yaraw salata ad-duha, sai suka ga bai dace a dinga sallar duha ba. Wa qala qaumun, wasu ma suka ce innaha bid'a, suka ce bid'a ce. Rawa Sha'bi an Qais ibn Ubayd qala zahabi Sha'bi ya ruwaito daga Qais dan Ubayd yace kuntu akhtalifu ila ibn Mas'ud as-sanata kullaha, na kasance na shekara guda titir kullun ina zuwa daukan karatu a gurin malam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda. Fa ma ra'aituhu musalliyan ad-duha, ni ban taba ganin shi yana sallar walha ba. Rashin gani bai tabbatar da baya yi. Warawa Shu'ba an Sa'd ibn Ibrahim an abihi anna Abdurrahman ibn Auf kana la yusalli ad-duha har ila yau, an ruwaito daga Abdurrahman dan Auf cewa shi ma wato ɗansa ya ruwaito cewa baban shi Abdurrahman baya sallar duha shi ma. Wa an Mujahidin, Mujahid yake cewa qala dakhaltu ana wa Urwatu ibn Zubair al-masjid, ni da Urwatu dan Zubairu mun shiga masallaci. Fa idza ibn Umar jalisun inda hujrati Aisha, masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ga Ibn Umar yana zaune kusa da ɗakin Aisha, kamar kace kusa da inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Wa idhan nasu fil masjidi, su ko mutane a cikin asalin masallacin, yusalluna salatad duha, suna ta yin sallar walha. Fasalnahu an salati, sai muka tambaye shi fatawa game da wannan sallah da mutane suke yi gaba ɗaya kowa na ta yi. Faqala, sai ce bid'atun, ce anna ai bid'a. Wa qala marra, wani lokaci yace wa ni'matul bid'a, amma bid'a ce kyakkyawa.
abin da yake nufi da bid'a nan jama'a shine yadda mutane suka maida ita kowa sai ya je masallaci a lokaci na musamman ya je yayi kamar yadda ake yin sallar farilla a je a cika masallaci ana ta yi to wannan bid'a ne babu shakka akan wannan bid'a ne da wannan sura sannan cewa da yi ni'matul bid'atu ba dalili bane akan cewa ko ta bid'a inda ta tabbata bid'a a bayyabawa dan ɗan bid'a suna fakewa da ire-iren waɗannan maganganu domin ainihin wato ta da kaya baya game da kokarin wato sawwaba ko hassana wasu bid'o'i hasari dama ya tabbata cewa sunna ce dan haka itlaqin bid'a da yayi mata ba zai zama abin da zai canza ta daga sunna zuwa bid'a ba kamar yadda tarawih ya tabbata sunna ce itlaqin lafazin bid'a da Umar yayi mata ba ta bid'a ba wa qala ash-sha'bi Shabi yace Sami'tu Ibn Umar yaqulu mabtada al-muslimuna afdala salatan min ad-duha babu wani abu mai na bid'a da musulmai suka kekkiro da kai falalar salatin walaha wasu ila Malik Ibn Anas an salatu ad-duha fa qala as-salawatu khams wasu ila Anas Ibn Malik ko an tambayi Anas Ibn Malik Allah ya kara masa yadda an salati ad-duha game da sallar walaha fa qala sai yace as-salawatu khams salloli dai waɗanda ake yi guda biyar ne ma'ana farilloli guda biyar ne dan mutane sun maida ita ne a wannan yanayi kamar sallar farilla har ana ganin ma wanda bai yi ba kamar ya rage yawan farillan da suke kansa wadha bat ta'ifatun salisa to kaji ya gama da mazhabi na biyu wanda suka ce sam kar ayi sai yace wadha bat ta'ifatun salisa ila istihbab as-sa'ilha gibban fatusalla fi ba'd al-ayyam duna ba'd sai aka samu mazhabi na uku waɗanda suka tafi akan mustahabbancin yitta gibban a dinga yi ana hurawa ana cizawa ma'ana ayi yau gobe jibi gata citta kuma sai a daina ayi yau gobe za a yi ba jibi za a yi ba ayi yau bayan kwana biyar a ƙare ya zama ana yi ana fasawa ana yi ana fasawa ya zama ya dace da irin yadda hadisan suka nuna kenan idan ka hada su jimillar su ya akai wasu ba sa gani har daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa ba kullu yake ba kenan ya akai wasu suka gani duk da wasu ba su gani ba yana cewa tabbas ya taba yi yayi a wasu lokuta ne bai yi ba wannan mazhabu babu shakka yana daga cikin mazhabi da aka dauka matsayin wanda suka yi magana adalci cewa ayi mustahabbi ne wani lokaci a bari wa hadha adu riwayati ne an ahmada wannan kuma ita ce daya daga cikin riwayoyi guda biyu daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa hakahu at-Tabari an jama'a al-Imam at-Tabari ya ruwaito wannan magana daga malamai da dama qala yace wahtajju bima rawal Jurairi an Abdullah ibn Shaqiq qala qultu li Aisha sun yi hujja da wannan riwaya daga Abdullah dan Shaqiq yace na tambayi Aisha nake cewa akana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ad-duha shin manzon Allah kuwa yana sallar walaha qalat tace la bayayi illa an yaji a min maghribi sai in yazo daga inda yayi tafiya daga tafiya ma'ana ran da ya dawo gida ya kai thumma zakara hadith abi sa'id sannan sai shi al-imamu at-tabari ya ambaci ainihin hadisin abu sa'id cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ad-duha hatta naqula la yad'uha ويدؤها حتى نقول لا يصليها منزل الله يكن يصلي ولها har a ce ba zai daina ba kuma in ya daina har sai an ce ba zai sake yi ba mun ji wannan ya gabata waqat taqaddama kuma ya gabata cewa hadisin bai tabbata ba ko thumma qala sannan sai malam tabari yace kaza zakara man kana yaf'alu dhalika min as-salaf haka ya ambata haka aka ambata daga waɗanda suke aikatawa daga cikin magabata وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوما ويدؤها عشرة ايام ابن عباس يا كسانتي سي صلى الضحى نرانا دايا سي كما يكون 10 بي با وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر انه كان يصلي الضحى فاذا اتى مسجد قباء صلى وكان ياتيه كل سبت cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana sallar walaha amma yakan yi ne idan ya je masallacin Quba sai yayi wannan sallah yakan je masallacin duk asabaci to kaga kenan wannan ishara akan can da yace ba na yi yana nufin baya yi irin yadda aka wayi gari mutane suna yi kullun tutur tutur babu fashi to shi baya yin irin wannan amma yana yi ribban wata rana so daya a mako so daya a wata so biyu a cikin sati guda yadda ya sawaka tun daga shin nan an ba da labarin ya kasance yana yi duk mako kuma ya kasance yakan bari ne sai ya je Quba ranan Asabar irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa Quba masallacin Quba duk Asabaci ya je ya salla raka'a biyu haka Abdullahi dan Umar yake tashi daga cikin garin Madina ya tafi wannan anguwa ta Quba duk Asabar ya je ya wannan salla irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi warawa Sufyan an Mansurin qala kanu yakrahuna an yuhafizu alaiha kal maktuba kaji asalin maganar ma cewa su salaf sun kasance suna kyamar mutun ya doge ya ta yin sallar walaha kamar yadda yake yin farilla babu fashi to kaga har wadannan tsofaffi da suke yin sallar walaha dan anan kasar abinda aka dauka ma walaha ko ta tsofaffi ce matasa ba sa yin ta ustazai ba sa yi limamai ba sa yi sai kaga tsohuwa ko wani tsoho wanda ya riga ya hakura da duniya yana jiran mutuwa kawai sune ba ga su ko tafiya za su je wani gari suna nan da buta rike da ita dare da ake da tsofi na kwarai ban san yanzu ba sai ne galibi tsofi ɗan duniya ne jama'a din da tsofin ba irin tsofin da bane mutane ne yanzu suka tsufa waɗanda da ba tsofi ba ko to zaka ga tsofaffi suna yawo da butocin su ko a ina suna sallar walaha kuma ba sa fasata to irin wannan yin shine abinda magabata suke kyama ya zama mutun yana yin sallar walaha tutur yadda kullun yake yin asuba azhar la'asar magriba isha ya sanya wanta da ma cikin sunan rawatib ko kuma mata yi kama da farilla ta yadda baya yadda ya rasa azhar a cikin wunin shi to haka baya yadda ya rasa sallar walaha a cikin wannan wunin to irin wannan surar irin wannan yanayin shine abinda salaf suke kyama game da sallar walaha amma ayi yau gobe ba za a yi ba ayi gobe jibi ba za a yi ba sai wani mako duk sanda aka tuna ko aka samu yanayi sai ayi sanda ba a samu ba ana cikin wasu harkoki ba dole bane sai an yi kar mutun ya lazimce ta kullun saboda mene saboda in ka hada hadisan gaba daya riwayoyin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai abinda zaka fitar kenan cewa ba kullun suke yi ba ina fata mun gane wannan jama'a wayusalluna wayad'una sun kasance suna yin sallar kuma suna barin yi ya'ani salatar duha su yi duha kuma su batta wa an sa'id ibn jubair inni la ada'u salatar duha wa ana ashtahiha makhafata an araha hatman alayya malan sa'id dan jubair Allah ya gafarta mishi yace ni nakan yi hakuri na kiyin sallar walaha kuma ina kwadayinta a cikin raina ina so nayi amma ina yin haka ne saboda jin tsoron kada na daukar wa kaina cewa ta zama wajibi a kaina wa qala masruqun masruq yace kunna naqra'u fil masjid mun kasance a masallaci muna ta karatun alqur'ani muna ta nazari fa nabqa ba'da qiyam ibn mas'ud bayan malamin mu ibn mas'ud ya gama bada darasi ya miƙe ya tafi mu kuma sai mu zauna mu ci gaba da nazari da karatuttuka da muraja'a thumma naqumu sannan sai kuma mu miƙe fa nusalli duha da mun miƙe sai mu sallar walaha fa balaga ibnu mas'udin zalika sai labari ya kai ga malamin mu cewa ga abin da muke yi fa qala sai ya ce limatu hammiluna ibadallahi ma lam yuhammiluhumullah dan menene za ku daura wa bayin Allah abinda Allah bai daura musu ba in kuntum la budda fa'ilina idan ya zama dole sai kun yi fa fi buyutikum to ku tafi gidajen ku je ku yi wa kana abu mijlazin yusalli duha fi manzili abu mijlazin ya kasance shi a gida yake abinda yasa ibnu mas'udin ya musu wannan tankiyar saboda waɗannan da kake jin ana cewa su masruq da sauransu manyan malamai ne waɗanda al'umma ke kallon su waɗanda ainihin ake koyi da tafarkin su waɗanda ake neman fatawa a wurin su waɗanda suka zama suna haskawa al'umma manhajin magabata din to in aka tarar kullun suna yin sallar duha to zai za a waye gari zai zama sunna a gurin mutane cewa in dai aka je masallaci aka yi majalisi da safi to ba za a tashi ba sai an yi du'a sai an yi walha alalin shi malamin da yake sahabi shi yakan yi karantawa ya tashi ya ba su waje ya ba su ci gaba da muraja'a ba tare da yayin wannan sallah ba shi sa da labari ya iske shi cewa suna yin sallar walha bayan fitarsa to shine sai musu tankiya yana musu cewa in har za su to kowa ya je gida yi dan kar ya dinga yin abin da zai wayi gari ya sa mutane shubha ko ya ainihin daura musu abin da yafi karfin su mai kunci wanda ba za su iya ba ina fata mun gane wannan jama'a wa qala haula'i wadannan mazhabi na uku suka ce wa hadha aula wannan shi yafi dacewa li alla yutawahhama yatawahhama mutawahhimun wujubaha dan idan kana yin ta a masallaci kada wani mai rudani ya tsammanci cewa wajibi ce bil muhafazati alaiha in yaga kana yi kullun kuma a masallaci aw kaunaha sunnatar ratiba ko ya dauka sunna ce tabbatacciya irin sunanin rawatib wadanda aka karatu akan sa a baya wali hadha qalat aisha shine aisha take cewa launu shirali abawayya ma taraktuha fa innaha kanat tusalliha fil baiti haythu la yaraha an-nas yace shine abinda Aisha take fada game da cewa ita ba za ta bar sallar duha ba koda an ta san mata iyayenta koda iyayenta za su dawo duniya dadin dawo su duniya ba zai sa ta bari ba amma tana yi ne a gidanta ba sai mutane sun ganta ba ina fata mun gane wannan wa zahabat ta'ifatur rabi'a malam yace an samu kuma wasu mazhabi na hudu wadanda suka ce ila annaha tuf'alu bi sababin min al asbabi cewa ana yin sallar walaha ne in aka samu dalili daga cikin dalilai wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama inma fa'alaha bi sababin suka ce manzon Allah yayi ta ne saboda dalili qalu suka ce wa salatuhu sallallahu alaihi wasallama yawmal fati thamani raka'atin duhan inma kanat min ajli al fati suka ce raka'o'in da yayi ranar fatu makka raka'a 8 to wannan yayi su ne dan farin cikin abinda Allah ya mishi na falalar bude kasar Makka da mai da ita kasa addinin Allah wa anna sunnatul fati an tusalla indahu 8 raka'at kuma cewa sunnar fatu idan Allah ya yi musulmai fatu ya bude musu wani gari to ayi sallah raka'a 8 a garin da abin ya faru wa kana al umara'u yusammunaha salatul fati shuwagabanni komandojin yaki suna ce mata sallar fatu wato sallar da ake yi idan an ci nasara a wurin jihadi wa zakara at-tabari fi tarihihi an sha'bi qala al-imam at-tabari a cikin at-tarikh din shi ya ambata daga ainihin sha'bi yace lamma fata khalid ibn al-walid al-hira lokacin da khalid dan walid Allah ya kara masa yadda ya bude kasar hira salla salatul fatihi 8 raka'at yayi sallar fatu raka'a 8 lam yusallim fihinna bi yusallama tsakankanin su ba thumma sarafa sannan sai ya sallame qalu malaman suka ce wa qawlu ummu hani'in wa zalika duhan cewa da ummu hani tayi yayi sallar da hantsi turidu anna fi'luhu li hadhihi salat kana duhan tana nufin ta bada labarin lokacin da akai sallar ne la anna duha ismun li tilka salat ba wai cewa sallar duha sunan wannan sallar kenan ba qalu wadannan malamai suka ce wa amma salatu fi baiti ikban ibn malik sallar da yi ko a gidan wannan sabi mai suna ikban dan malik fa inna ma kana li sababin aidan ita ma akwai dalili fa inna itbana domin itbanu ne qala lahu yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inni ankartu basari na wayi gari na samu matsala da ido na bana gani wa inna suyula tahulu baini wa baina masjidi qaumi kuma ruwan rafi ko kwata yana shiga tsakankanina da masallacin mutane na masallacin anguwanmu fa wadittu annaka ji'ita shine nake fatan ina ma ka zo gidana fa sallaita fi baiti kai salla a gidana makanan a wani waje attakhidhu masjidan sai na mai da wurin masallaci na fa qala sai manzo Allah ya ce da shi af'alu insha Allah zan yi maka wannan aiki idan Allah ya so qala ne riwaya yace fagada aliyun fagada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya zo gidana da hantsi gashagari wa abubakarin ma'ahu da shi da sayyidina abubakarin ba'ada mashtad dan naharu san da rana tayi tsanani fasta'adana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya zo ya nemi izinin shiga gidana fa'azintu lahu na masa izini ya shigo falam yajlis bai zauna ba hatta qala sai da yace da ni aina tushibbu an usalli min baitika ina ne inda kake so ne maka sallah a cikin gidanka fa ashartu ilayhi min al-makan alladhi uhibbu an yusalli fi sai nuna mashi wurin da nake so yi sallah fa qama sai manzo Allah ya miƙe wasafafna khalfahu muka miƙe a bayan shi wasalla yi sallah thumma sallama sannan ya sallame wasallamna hina sallama muka sallame a lokacin da yake sallamewa muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita hadisi hadisin nan a wurare da dama har da inda yake magana akan babun da ke nuna halaccin yin jam'i a nafila babu salatul jama'a an-nawafili fil jama'a ya kawo shi a wurare babun da ke bayani akan idan mutum ya shigo gida aka ce yayi sallah zai yi ko ba zai yi ba babun da ke magana akan yin masallatai a cikin gidaje bukhari diya ta maimaita wannan hadisi a wurare da dama haka baya ga shi al-imam muslim da imam an-nasa'i dukkanin sun fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce kwarai fa hadha sai suka ce kaga wannan aslu hadhihi salati wa qissatiha shine asalin labarin yin wannan sallah da abin da ya jawo aka yi ta shine manzon Allah ya mishi sallah ne a matsayin ya bashi wurin sallah ya mai ya samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama abin an yi shi ne da hantsi ba wai saboda shi hantsin ba saboda da hantsin suka ji gidan ولفظ البخاري فيها ولفظ البخاري فيها فاختصره بعض الرواة عن اجبان كوانن شيني لفظ البخاري سياكا سامو سما سي روايه سن اينهن كنت تروايه سن تكيتاتا فقال سكتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي صبح الضحى سكتي اجبان ياتي ني النبي ياي صلى ولها اجدانا فقاموا وراءه فصلوا سكميكي اباش سكي صلى واما قول عائشه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ان يقدم من مغيبه cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya yin sallar walaha sai in ya dawo daga tafiya fa hadha min abyanil umuri wannan ya daga cikin abubuwa mafiya bayyana anna salatahu laha inma kanat li sababin cewa yana yin wannan sallah ne saboda wani sababi fa innahu sallallahu alaihi wasallama kana idza kadima min safarin bada'a min masjid saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dawo daga tafiya yakan fara zuwa masallaci ne fa sallafihi raka'ataini sai ya je yayi sallah raka'a biyu fa hadha kana hadayahu haka shirye shi take wa aishatu akhbarat bi hadha wa hadha ta bada labarin wannan da wancan wa hiya alqa'ilatu ita ce kuma ta ce ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duha salatul duha qat da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba sallar duha ba da dai irin wannan da ake fallazi asbatatu fa'alaha fi'luha bi sababin abinda ta tabbatar shine yana yin sallar ne dan wani sababi ka qudumihi min safarin kamar in ya dawo daga tafiya wa fathihi ko idan Allah ya bashi nasara a wurin jihadi wa ziyaratihi liqaumin ko idan ya je gidan wasu mutane wa kadhalika itiyanuhu masjida quba'il lis-salati fihi da kuma idan ya je masallacin quba dan ya salla a ciki wa kadhalika ma rawahu yusuf ibn yaquba haddathana muhammad ibn abi bakrin haddathana salamatu ibn raja'in haddathana shafa qalat tace ra'aytu ibn abi aufa sallallahu na ga dan gidan abu aufa yayi sallar walaha raka'ataini ranar raka'a biyu yawma bushira bi ra'si abi jahal randa aka bashi labarin cewa an kashi abu jahal kuma an dace kanshi fa hadha yace kaga wannan in sahha in ma ya inganta fa hiya salatu shukri sallar ainihin godiya ce waqa'at waqtad duha sai ta zama ta faru ne lokacin walaha ka shukrul fatih kaman yanda waccan sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a makka ranar fatu makka ita ma ta faru ne da walaha wallazina fatu abinda ko aisha ta kore huwa ma kana yaf'aluhu an-nas shine abinda mutane suke yi yusallunaha li ghairi sababin suna yin walaha ba sididi ba sadada ba dalili wa hiya lam taqul bata ce da su inna zalika makruhun bata ce abin kyama bane wala mukhalifun li sunnatihi bata ce ya saba wa sunna ba walakin lam yakun min hadihi fi'luha li ghairi sababin amma dai bai zama daga cikin tafarkin shari'ar sa ba cewa yana yin wannan sallah ba tare da wani dalili ba waqad awsa biha wa nadaba ilaiha ya yi fadaitarwa ya nuna falalarta wa hassa alaiha wa habba alaiha ya kwadaitar ya ainihin encouraging mutane akan a dinga yinta wa kana yastaghni anha bi qiyamil layli amma ya kasance yana wadatuwa da ita idan yayi qiyamul layli fa inna fihi ghunya anha a cikin qiyamul layli akwai abin da ya wadatu ya ishe ka ba sai kayi ta ba wa hiya kal badli minhu ita walaha takan kasance ne kamar ainihin substitute kamar wanda zai maye gurbin walaha ga wanda bai samu yin walaha ita walaha tana zama substitute ne ga wanda bai samu yin qiyamul layli ba qala ta'ala Allah yace wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakara aw arada shukura Allah shi ya sanya dare shi ya halice dare da rana su zama suna mai bayan junan su ga duk wanda yake so ya ambaci Allah ya tuna Allah ko yake so ya ma Allah godiya wannan aya kin ta 62 a cikin Furqan sai malam yace qala ibn abbas wal hasan wa qatada aywadan wa khalfan yaqumu ahaduhuma maqama sahibihi da aka ce khilfatan wato suna mai juna suna wakiltan juna kowane ɗayan su yana tsayawa matsayin ɗayan faman fatahu amalun fi ahadihima qadahu fil akhir duk wanda ya kubuce mushi wani aiki da ya saba yi a cikin dare ya kubuce mushi sai ya da rana idan rana ya kubuce mushi sai ya da dare daka in baka samu hayin nazari da rana ba sai kai da dare in baka samu hayin yin katun qur'ani da rana ba sai kai da dare in baka samu yin halin yin sallar dare da dare ba ko mun ji manzo Allah yana ramawa da rana to haka ma wanda bai yi sallar dare ba kenan to sai ya zo yayi da safi in yayi da hantsi sai ta bayyana kamar walaha amma ramuwa ce ga sallar dare ina ba da dama mana bai da waɗannan maganganun da yake tattauna mana kun ga wannan babi kadai da yake magana akan sallar duha jama'a ya ishi fa thesis na PhD ba irin wannan maganganun da yake wannan karatun da yake kai jama'a ya isa irin ɗan boko da suke takama sun iya karatu wannan kare ya ishi su kuma wannan fakar kuma ta duka da kai yake yana zaune ne kai a masaukin shi a Makka yake ta wannan shiga da fita a cikin litafai da maganganun malamai jama'a ba tare da ya shirya ba ba tare da yayi nazari ba ba tare da ya aje computer ya sa mata internet yana ta leke-leke a cikin Ustaz Google ba ina ba ta mun gano nan jama'a ya go ya leko nan a shamila a wacece wa kafiya ai ta copy and paste ana hadawa kafin magarba sai ga mutum ya fito da abu ya ce ya rubuta duka menene copy and paste goi al-akhadhu ni wallask a ciro nan a manna can wannan malami ne jama'a na gaske Allah ya gafarta mishi shine sai ya ci gaba da cewa qala qatadatu fa addu lillahi min a'malikum khairan fi hadha al-layli wan nahar fa innahuma mutayyatani yukhimani an-nas fi ajalihim yace ku dinga cika ayyukan ku ga Allah na al-khairi a cikin wannan dare da wannan wuni da kuke gani kun ga su dare da wunin nan mutayyatani ana na dai daye su ne duk daren da ka shiga da wunin da ka shiga ana na dai daye ka ne a ciki yuqahimanin nasa ila ajali suna ƙara tunkuɗa mutane ne zuwa ga ajalin su duk wani dare da wani wuni da ya wuce ka ko ka wuce ta cikin shi kenan ko to yana ƙara ingiza ka ne kusa da ajalin ka yoyi kokari kafin ya ingiza ka gaba ya zama kaci moriyarsa wajen ambaton Allah da yi ma Allah yabo Allah ya sa mu dace wa yuqarribani kull ba'idin kuma suna kusanto da duk wani abu mai nisa duk nisa abu aka ce an sa mai rana ko lokaci kaza za a yi ya ake yi ya kawo a kwana a tashi haka ba shi mai ke ta kwanci tashi ko asara mai rai kwanci tashi a kwana a tashi a wuni dare yayi a sake kwana a tashi a wuni dare yayi kana ta hankoran ka kosa ka kai rana kaza, ka kosa ƙarshen wata yi ka samu albashi, ka kosa ran da aka sa maka rana za ka yi saki aure, ka kosa ran da za a rantsar da kai a wani mukami, ka kosa ran da za ka yi wata tafiya, duk abin da za ka yi ka sa mai rana kana ta ka kosa ya zo, kana ta kirga kwanakin ku, kafin lokacin ya zo ka ƙara kusa da ajalinka ko da ya zo ya tarar da kai. Kana ƙara kusanta ajali ne wa nahnu la nash'ur. Allah ubangiji ya sa mu cika da imani. Wa yubliyani kulla jadidin, yace kuma dare da rana su suke kodar da suke tsufar da duk wani sabon abu. Duk wani abu sabo me ke sa ya tsufa? A kwana a tashi, a wuni a kwana a tashi. In gida ne, in mota ce, in riga ce, in ma mata ce kai sabuwa, in ma ko menene. Sai kaga an yi gida a gari, ana kallon yafi gidan kowa kyau, ana zuwa a kalle shi, ana tsaya a ɗauki hoto a wajen, ana zuwa a shiga a gani, yana nan yadda yake haka, a kwana a tashi, a kwana a tashi, sai ga ya zama tsohon gida, sai ga an daina yayin shi, ya daina ba mutane sha'awa, ya zama ma abin dariya a ce da Allah wai ji da gidan nan shine gidan yayi. Haka mutum a kwana a tashi, haka mace din da aka haifa, haka ɗan yaro ƙanƙani, haka rigar da ka siya aka ɗinka ma kuka yi rikici da tela dan bai gama maka akan lokaci ba, in ka saka ta baka so ka zauna ko ka tsuguna inda zai datti, a kwana a tashi, a kwana a tashi. Wata rana sai ka ga mata sun dauke ta suna yin tsumma a gida suna goge datti, ko ba za ka ga wushi ba saboda an kwana an tashi. Zamani ya shuɗe da ita. Wai ji'ani bi kulli maw'udin ila yawmil qiyama, kuma su a kwana a tashi dinnan su ne za su zo maka da duk wani abu da Allah ya alkawari har zuwa ranar alkiyama. Duk yana fassara mana maganan malamai ne game da wa huwa allazi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah ya samu daga cikin masu kokarin ambaton Allah da gode masa. Saboda da kurewar lokaci yayi za mu kwana anan insha Allah, sai in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa wa qala shaqiqun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.